بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 19 ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 1 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 8 cikin jerengen darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya wallafar malam salih bin Ahmad Ash-Shami Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi wannan karatu da muke watake da taqribus sunna baina yadayil umma kusanto da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala ali wa sallama zuwa ga al'ummarsa zamu tashi kai tsaye a lamba hadisi na 16 a inda mala yake cewa an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qala baina ana radifun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama laysa baini wa bainahu illa akhiratur rahli fa qala ya mu'adhu qultu labbayka rasulallah wa sa'adayka thumma sara sa'atan thumma qala ya mu'adhu qultu labbayka rasulallah wa sa'adayka thumma sara sa'atan thumma qala ya mu'adhu qultu labbayka rasulallah وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم wannan hadisi wanda yake cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Mu'adh dan Jabal Allah ubangiji ya kara masa yadda wanda a baya mun ji tarihi takaitacce game da shi malam yace an Mu'adh ibn Jabal daga Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu qala yace baina ana radifun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wata rana ina goye a bayan abun hawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata cewa akan jaki ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya goye shi kamar yadda muka ambata a baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana da saukin kai da tawalu da kuma sanin mutunci da sanin ya kamata salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula dan haka ya kasance yakan goye mutane akan abun hawansa da sharadin ya zama wannan abun hawa zai iya daukar su kamar yadda malam fiqh suka ambata al-imam ibnu allal mai littafin dalilul falihina sharhi al-salihina yana cewa an lissafa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba goya su akan jaki ko raƙumi ko makamantan su sun wuce mutum 40 dan haka kusan a ce wani abu ne gama gari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba yakan goye mutanen gidan shi yakan goye ƴan uwansa yakan goye sahabbansa kamar yadda muka ji anan ya goye Mu'adh dan Jabal sannan ya arwaito kuma cewa ya goye wasu din kamar yadda Anas dan Malik ya ambata a cikin riwaya al-Imam al-Hakim an-Naisaburi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya goya shi a bayan abun hawansa Anas yake cewa kana yurdifu khalfahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana goye mutane a bayansa wa yadu ta'amahu alal ardi yakan aje abincin shi a ƙasa ma'ana ya aje kwanan abincin shi a ƙasa saboda saukin kai da rashin girman kai Anas yace wayujibu da'watal mamluki kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yakan amsa gayyatar hatta bawa idan bawa ya gayyace shi zuwa gidan shi dan ya zo ya masa wani abu to yakan amsa wannan gayyata wayar kabul himara kuma yakan hau jaki wanda abun hawa ne na talakawa ba abun hawa ne na alfarma ba kamar yanzu a ce keke ko mota haya ko nafe ko a chaba kaga wannan duka ababen hawa ne wanda suka ke banci talakawa motocin haya da makamantansu yana daga cikin saukin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hawa duka irin waɗannan ababen hawa dan haka malami suke ta lissafin mutanen da ya goya a bayan jaki ko doki daga ciki akwai hadisin da ke cikin Bukhari wanda ya tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya goya Usama dan Zaid daga Muzdalifa daga Arafa zuwa Muzdalifa aikin hajji kenan na ban kwana daga Muzdalifa kuma zuwa Mina ya goya Ibnu Abbas wannan ya tabbata hakanan ya goya Abu Talha da Ali dan Abu Talib kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari hakanan ya taba goya matashi Safiya kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari da ya goya ta dokin ya tuntube suka fadi ga baki ɗayan su Abu Talha yazo da sauri ya tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Annabi yake ce mishi alayka bil mar'ati ku je ku taimaka waccan baiwa Allah da ta fadi ita mace ta fi bukatar taimako suka je suka mika mata mayafi ta lallube jikinta sannan aka ainihin wato aka bata agaji na gaggawa yana cikin Bukhari wannan haka Ibnu Abi Shayba shi ma ya rawaito kissar goya Abu Talha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka Amr ibn Sharid Annabi ya goya shi kamar yadda Muslim ya rawaito a cikin hadisinsa da sauransu mutane dai kala daban-daban waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya goya su akan abun hawansa dan haka yana daga cikin tawalu'unsa kuma yana daga cikin abin da ya kamata a yi koyi da shi idan kana tafiya akan abun hawa wanda yake da wurin da zaka dauki wani keke ko babur ko jaki ballantana kuma mota to babu laifi yana daga cikin wato ayyukan kirki da koyi da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka tsaya ka dauki mutane ka rage musu hanya da makamantansu malam ya ci gaba da cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama Mu'az yake ba da labarin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa laisa baini wa bainahu illa akhiratur rahali babu abin da ke tsakanin jikina da jikinsa sai ainihin wato tsolan siddi siddin raƙumi ko doki ko makamancinsa idan mutum ya zauna a kun dan abu da zai kullo ta bayansa ya dan lankwashi haka cito wannan abin ne kawai tsakanin da shi faqala sai annabi ya ce ya Mu'az ya kai Mu'az qultu labbaika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa sa'adaika nace labbaika wa sa'adaika ma'anan labbaika ai na amsa maka amsawa bayan amsawa wa sa'adaika malamai suka ce wato gani nan kusa ina bin da'aka ina miƙo hannuna izuwa ga da'aka kamar yadda Nawawi ya bayyana a cikin sharhin sa na Sahih Muslim dan Nabi ya ce mishi ya Mu'az Mu'az ya ce ya Rasulullahi ina jin kana amsa sai kuma thumma sara sa'atan sai kuma aka ƙara yin tafiya aka ƙara yin tafiya na dan wani kankanin lokaci qala sannan sai ya ce ya Mu'az ya ƙara mai tace mishi ya kai Mu'az qultu labbayka rasulullah wa sa'adaika na ƙara ce mishi na amsa kiranka ya manzon Allah ina sauraron ka thumma sara sa'atan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara yin wata yar tafiya kuma kadan thumma qala sannan ya ce ya Mu'az kai Mu'az qultu labbayka rasulullah wa sa'adaika shi ya manzan Allah na amsa maka ina nan kusa da kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuni zuwa ga halastin ka faɗi magana ka maimaita ka ƙara maimaitawa dan a ga muhimmancin ta kamar yadda masari suka ce Ibnu Battal yana cewa at-takrar huna lit-ta'kid wa lihtimam an maimaita maganar ne dan ƙara mata ƙarfi da kuma nuna muhimmancin magana kuma dama ya tabbata a cikin hadisin Bukhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan maimaita magana har sau uku dan a fahimci abin da yake faɗa sannan ya dan bada interval dan ya numfasa dan nuni zuwa ga halastin wato ana magana ana hutawa ana yin ta a natse dan kada a samu matsala wajen fahimtar ta musamman idan abu ya zama mai muhimmanci ne irin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mishi wannan magana 1 2 3 sannan sai ya ce hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa malamai suka ce yana nuna zuwa ga muhimmancin tambayar dalibi idan kana so ilimi ya kai gare shi sai ka same shi a sigar tambaya, ka shigo aji, ajin islamiya, ajin makarantar boko, ka fara musu da tambaya menene kaza, to wannan zai jawo hankalin su zuwa ga kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan tambaya, da man sahabbai kuma kullun a cikin ladabin su idan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu irin wannan tambayar, ko sun san amsa ba sa fadi, saboda ba su da kazal laha, ba su da kanzagi irin yadda mu muke da shi. Mu Allah Allah muke mu karbe ma zancan, wani ma malami na magana wani zai samu shi baki, wani malami na fatawa wani zai ce mishi amma malam wani ayu a kaza yace, wani malami na cikin jan aya zai karbe ya ci gaba da janta, shi shine alaramban da ba a gaje shi ba. To sabai su ba sa wannan kazal lahar, ko mun gane da ka kode shi da ka sun ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa suka fi sani, ko da su sun sani, to sanin Allah da na manzansa yana gaba da nasu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi haqqullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haqqin Allah dake kan bayin Allah shine su bauta wa Allah shi kadai kada su masa shirka, wannan haƙi ne na wajibi. Dan haka dukkanin annabawan da Allah ya aiko abinda suke zuwa da shi kenan, an ya'budullaha wajtanibut taghut, ku bauta wa Allah kada ku yi shirka. Kuma wannan shine wa'azin annabawa, shine wa'azin salihai, shine abu mafi muhimmanci. Kuma duk malamin da yake so ya sa mutane akan turba ta gaskiya, wajibi ne zama magana akan tauhidi ta da muhimmanci a karantarwarsa. Sawa'un wannan malamin wa'azi yake, karantarwa yake, malamin islamiyya ne, mai wa'azi, mai tafsiri, ko menene. Kalli Annabi Yusufa, fatawa ma aka mishi a gidan yari da zai fara bada amsa sai dai magana akan tauhidi. To wannan shine abu mafi muhimmanci a gurin annabawa, domin shine abin da shi ake tsira, abin da kuma idan an rasa shi babu tsira. Allah ka sa mu tsira. Thumma sara sa'atan, sannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ƙara tafiya na dan lokaci. Thumma qala, sannan yace ya Mu'adh ibn Jabal qultu labbaika rasulallahi wa sa'adaika, nace mishi ya manzan Allah na amsa maka. Fa qala, yace hal tadri ma haqqul ibadi ala Allahi idha fa'aluhu, to ka san kuma me ye haƙin da shi Allah ya wajabta wa kansa, ba abin da yake wajibi a wurin Allah, amma Allah ya ga dama dan kansa ya daura wa kanshi wannan doka, kamar yadda daura wa kanshi doka cewa ba zai yi zalunci ba. Inni haramtu zulma ala nafsi, Allah ne da kanshi ya ba kanshi wannan kaida, don haka Allah da kanshi ya ba kanshi kaida cewa idan bayi suka bauta mishi ba su yi shirka ba, me ya sakamakon su? Qultu Allahu wa rasuluhu alam, nace Allah da manzansa suka fi sani. Qala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqul ibadi ala Allahi Allah yu'adhibuhum, Allah ya sa wa kanshi doka cewa idan bayinsa suka bauta mishi shi kadai ba su yi shirka ba, to Allah ba zai musu azaba ba. Wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin tauhidi, shine abu mafi muhimmanci a cikin fiqhin hadisin, muhimmancin tauhidi da kuma muhimmancin yada ilimin tauhidi, sanar da mutane muhimmancin tauhidi din, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna muhimmancin haka, da kuma wato wato muhimmancin abin da ke cikin shi na cewa lalle a sanar da al'umma ko ina suke akan tauhidin Allah dan a yanke hanzarin su. Wa an Jabir ibn Abdullah qala atan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama rajulun fa qala ya rasulullah mal mujibatani, qala man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nara. Wannan riwaya Imam Muslim kenan daga sahabi Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu, yace atan nabiyya sallallahu alaihi sallama rajulun fa qala, wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mal mujibatani, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, menene ababe guda biyu wanda suke tabbatar da tsira, daya ta tabbatar da tsira, daya kuma ta tabbatar da halaka, su ne al mujibatani. Sai ya ce faqala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna, abinda ke tabbatar da tsira shine wanda ya mutu baya shirka da Allah ya tsira zai tafi aljanna. Wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nara, wanda kuma ya mutu yana wa Allah shirka ko mun kankanta shirka to ya shiga wuta. wannan hadisi daga Jabir dan Abdullahi dan Amr dan Haram radiyallahu anhu an abi ina tsammanin wannan shine hadisi na farko da muka ji daga wannan babban sahabi Jabir dan Abdullah wanda yana daga cikin sahabbai guda 7 mafiya yawan riwayoyi a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ahlul bai'atir ridwan wato wanda suka wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubai'a a ainihin Hudaybiya har ila yau yana daga cikin ashabu bai'atil aqaba athaniya sahabbai yan Madina wanda suka zo suka yi mitin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun yana Makka suka ce mishi ka taho garin mu Madina ka zo za mu baka kariya yana cikin su hasali ma shine dan mutsitsin yaro a cikin su baban shi yaje da shi dan haka shine na ƙarshen mutuwa a cikin su gabaki daya kamar da Imam Zabi yake fara wa kana akhiru ashabi al-aqabati mautan shine ƙarshen su a cikin mutuwa yaro sune shekara ta 78 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'ad da Jabir ya rasu shekara sa 94 kuma ya ma makance a lokacin ya da hadisai guda 1540 a cikin musnadin sa kamar da al-Imam Zahabi ya bayyana a cikin wadannan hadisai nashi akwai guda 58 wanda ke cikin Bukhari da Muslim a cikin hadisan shi ila yau akwai guda 26 wanda Bukhari ne kadai ya rawaito su sannan akwai guda 126 wanda Muslim ya kai da riwayar su ina fata mun gane wannan baban shi Abdullahi dan Amr dan Haram babban wali ne cikin waliyan Allah subhanahu wataala kamar yadda al-Imam Adh-Dhahabi yake ambata yake cewa ustushhida yawm Uhud wannan bawan Allah yayi shahada ranar Uhud wa ahyahu Allah ta'ala Allah ya rayar da shi wa kallamahu kifahan Allah ya magana da shi kamar kace baki da baki ko ido da ido Allah ya tashi shi yace kai bawana faɗi duk abin da kake so in yi maka yace ina so ne ka maida ni lahira ya Allah a ƙara kashe ni Allah ya ce mishi banda wannan wannan nayi alƙawarin bab ne kuma duniya maka faɗi duk abin da kake so bayan wannan shi to ya Allah ka sanar da mutanen duniya halin da muke ciki shine Allah ya saukar da aya fadin sa cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan zuwa ƙarshen aya Imam Zahabi yake cewa wa qadin kashafa anhu qabru wata rana kabarin shi ya bude a iz ajra muawiyatu al aynan lokacin da muawiya yasa aja layin ruwa ayi kwalbati a gefen garin Madina yace inda kuburi shuhadai Uhudin fa badar Jabirun ila abihi ba'da daharin fa wajadahu fariyan lam yablu yace sai Jabir ya tashi tafiye je yayi sauri saboda an ba da sanarwa cewa kowa ya je dauki gawo shi idan da yake cewa ja dauki shaguna da wani ne din nan ko aka ce kowa wanda yasan yana da abin da yake ganin muhimmancin shi ya je dauki shi gwamnati za ta yi aiki a wajen za a ja kwalbatin ruwa da yayi sauri ya je ya tarar da kabarin da ya tone shi sai ya same shi danye fariyan fresh kaman gawa wadda ba a riga ma rufe ta ba hatta jinin da ke jikin wato inda aka sare shi gashi nan a bushe kamar da kasan jini yana clotting idan ya fito daga jikin mutum da aka daga hannun shi ma sai hannun ya koma ya zauna a wurin kamar yana bacci inda ya dafe da hannun shi inda aka sare shi a jikin cinyarsa to wali ne na Allah daga cikin waliyai sahabi ne mai matukar daraja Allah ya kara musu yarda shine mahaifin Jabir din shi kuma Jabir a bai je yakin Uhud ba saboda baban shi ya bar shi gadin waɗannan ƴaƴa ƴan mata guda 9 wanda yake da su kannai daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya taimake shi wajen biyan bashi ya mai addu'a saboda ana bin su bashi an bar wa baban ya ci musu bashi mai yawa Allah ya taimake su suka biya Jabir dan Abdullahi sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ya kara masa yarda sai mu kuma inda malai yake cewa وعن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لم تضره معه مع خطيئة ومن مات وهو مشرك به لم تنفعه معه حسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دون ديغا مدى الله بايا شركا lam tadurruhu ma'ahu khati'atu din laifin ma da yayi to laifin ba zai cutar da shi ya hana shi tsira ba daga karshe
koda ya shiga wuta, koda an samu matsala a farkon al'amari, to zai da tsira daga karshe saboda muhimmancin tauhidin sa. Waman mata wa huwa mushrikun bihi lam yanfa'ahu ma'ahu hasana, wanda kuma ya rasu yana shirka da Allah, to shi kuma ladan shi aikin shi na kirki ba zai mishi amfani ba. Wannan hadisin dai shi ma kaman wancan, yana nuna muhimmancin tauhidi da kuma hadarin da ke cikin shirka. Malam yace isnaduhu sahihun ala shartu shaykhaini, isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim. Al-Imam al-Hakim an-Naysaburi shi ya fitar da shi. Wa an Mu'adh ibn Jabal qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an yusalli al-khamsa wa yasumu Ramadana ghufira lah. Qultu afala ubashshiruhum ya Rasulullah, qala da'hum ya'mal. Daga Mu'adh ibn Jabal, wannan ma riwaya Hakim ne an-Naysaburi rahmatullahi alayhi. Sayyidina Mu'adh ibn Jabal, Allah ya kara masa yadda yake cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama yaqulu, naji manzon Allah yana fadin cewa man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an, wanda ya gamu da Allah baya shirka, yusalli al-khamsa yana sallar shi biyar, wa yasumu ramadana yana azumin shi wannan ramadana din shekara, ghufira lahu, za a gafarta mishi abin da ya na zunubai. Qultu ni Mu'adh sai nace afala ubashshiruhum ya Rasulullah, shin bana je in gaya mutane wannan albishir ba? Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da'ahu, rabu da su, ya'malu, su je su ta aiki. Wannan hadisin mun ji irin shi a baya, wanda shi ma kaman wancan ne riwaya guda ce, ma'ana ce kawai da lafazin, ma'ana ce ɗaya ba lafazi ne ba ɗaya ba. Muhimmancin wato tauhidi da kuma tsayi da sallah biyar da kuma tsayi da azumin watan Ramadana. An ambaci azumi da sallah ne saboda su ne ibadojin da kowa na iya yi. Kowane musulmi gama gari yana iya yin azumi ya yi sallah, amma sauran rukunnan aikin haji da zakka to sun shafi masu wadata ne kawai, ba kowa ne zai iya yi ba. Wannan ku da masu wadata da talakawa duka suna iya yi, domin ibada ce ta jiki, wadancan kuma ibada ne na dukiya. Wannan kuma na nuna muhimmancin ibadar jiki sama da ibadar dukiya, saboda mene ta fuskar tarayya da kowa zai iya yi. Su kuma ibadar dukiya suna da wani ƙarin falala wanda ibadar jiki ba ta da shi, shine kasancewar ibadar dukiya ta fi wahala, tana da wahala wajen ikhlasinta, tana da wahala wajen dogewa a yin ta. So da mutum zai dinga ganin kamar asara yake, wa ba wanda yake zuwa ya sallah ya ji kamar cewa yana gajiyar da jikin shi, yana ganin daidai ne abin da ya bai jin matsala, ko ya azumi ya ga cewa kamar an cuce shi. Amma da za a ce kawo kaza a gyara masallacin da yake sallah, ba kowa zai iya bayarwa. Saboda ibada ce ta dukiya tana da wahala. To ko da mutum kuma ya iya yi, har ila yau wato matsalar riya ta fi saurin shigowa ga ibadar dukiya. Shi yasa ma ake so a koye in ba wani wata maslaha ba. In tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, in tubdu sadaqati fa inma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Kaga sai aka nuna karkata zuwa ga koyewa din in ba wata maslaha ta da haka ba. Kamar maslahar farilla ta zakka ana so a bayyana. Haka ita ko sallah ba a ce mutum ya boye ba, hasali ma da mutum zai dinga buya yana yin sallah ya ki tare da jama'a da tunanin cewa shi yana yin haka ne dan kada ya riya, to da ya zama wannan ma wani rudin shedan ne, da kuma ya zama ba a san yana sallah ba, ba za a bada sheda yana sallah ba, sannan kuma da ya nakasa ladan shi kwarai da gaske. Ita ana so ka fito ka yi ta a cikin mutane. Haka ibada azumi kana yin ta ne tare da mutane, ana ganin ka kana yi, ba za ka ware ka ce kai ba za ka yi a Ramadana ba, bari ka yi a wani lokaci ba wanda ya sani sai Allah. To kaga duk ibada irin wannan ta jiki kuma ta farilla, to ana son a yi ta a fili ne, saboda ba a cika jin tsoron riya ba, indai kai ba munafiki bane. Munafikai ne kai aka ce wala yusuna salata illa wahum kusala, su ne aka ce yura'unan nasa wala yusuna illa qalila, su ne sai in sun ga mutane suke yin sallah. Duk wanda zaka ga idan shi kadai ne ba zai sallah ba amma idan an zo ana biki ko ana wata jana'iza ko ana wata harka ko ana wani meeting dan zai sallah shi ma ya miƙe to wannan alama ce da gaskiya alamun munafikai amma da ce shi kadai ne ba zai da mai sallan nan ba zai ta harkar shi Allah ya tsare mu malam yace babu man mata alal kufuri dakhalan nara babun da yake bayani akan cewa wanda ya mutu akan kafirci to zai shiga wuta koda yana da halaye na kirki ko ayyuka nagari inda bai da aslul iman to dan wuta ne ana aisha qalat qultu ya rasulullah ibnu judu'an kana fil jahiliyyati yasilur rahima wa yut'imul miskina fa hal dhaka nafi'u qala la yanfa'uhu innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin wannan hadisi daga aisha radiyallahu anha daga littafin sahih muslim take cewa qultu ya rasulullah nace ya manzon allah ibnu judu'an abdullahi dan judu'an wani ne cikin yan uwan aisha yana matsayin kaman baffanta ne ko cousin dinta ko makamancin haka to a zamanin jahiliya wannan bawan allah ya shahar da halin kirki an bar labarin cewa yana da wata katuwar tukunya a gidan shi wanda kullun ake dafa abinci ake farfesa nama ana rabawa talakawa wannan tukunya saboda girman ta in za a saka wani abu a cikin ta sai an sa tsani ake hawa sai daga irin shaguna din nan na masu kudi wanda yanzu a dauko wani kaya a sama sai an hawo tsani ko library to haka tukunya take katuwa inda kasan tukunya tukunya Annabi Sulaiman ne kenan ko ya mallahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wajifanin kal jawari wa qudurir rasiyat duzu ne wannan kamar irin ta ne shi ma yake da ita katuwar tukunya in za a zuba ruwan ruwan miya ko za a jefa nama da ra'a yi nama miya da shi sai an dinga hawa da tsani ana mikawa wanda zai saka abin nan yana ana mika mai da kasa kamar ana mika mishi bulu yana kan katanga yana gini to wannan abin shi yake a jahiliya ya shahara da halin kyauta to sai Aisha radiyallahu anha take so ta ji wannan aikin alkhairin zai amfane shi sai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah wani wanda ka sani a jahiliya yasilur rahima yana sada zumunta wayut'imul miskina yana ci da talaka fa hal zalika nafi'uhu ko wannan zai masa amfani qala sai annabi ya ce la yanfa'u wannan ba zai amfane shi ba innahu lam yaqul yawman da dai zai taba cewa rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin ya allah ka gafarta min zunubaina ranar alkiyama kinaya akan bai taba imani da ranar alkiyama ba to wannan ya nuna zuwa kuma hadarin kai musulmi baka yin wannan addu'a kai ba baka neman allah ya gafarta maka zunubanka ranar alkiyama wannan hadisi qadi iyad yake cewa a cikin ikmalul mu'lim yake cewa wa qadin qada'a wa qadin aqadal ijma'u ala anna al-kuffara la tanfa'uhum a'maluhum wa la yusabuna 'alayha ijma'in malaman musulunci cewa kafirai ayyukan su na kirki ranar alkiyama ba za su musu amfani ba ba za a ba su ladan ba wa la yusabuna bina'imin ba za a ba su ladan ta hanya a musu ni'ima ba wa la takhfifa 'adhabin ba kuma za a rangwanta musu azaba ba walakin ba'dhum ashaddu 'adhaban min ba'din bihasabi jara'imihim sai dai wasunsu sun fi wasu tsananin azaba kowa tsananin azaba shi da gwargwadon laifinsa fir'auna kafiri ne dan wuta ko wutar shi ta fi sauran kafirai ta Abu Jahl ta fi sauran kafirai wasu kafirai wanda ba su kai wannan kafirci ba wutar su ba ta kai wannan tsanani ba haka al-qadi ya dai faɗa haka kuma al-kafin shi al-imam al-bayhaqi a cikin littafin al-ba'th wan nushur tashin alkiyama da fita daga kabari littafi ne juz'i guda a cikin wannan magana yake cewa amma ta fuskar wato rangwanta musu akwai yiwuwar a rangwanta musu koda ba a fidda su wuta ba domin ga babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ana rangwanta mai azaba amma ba a fito da shi daga cikin gidan wutan ba ba za a kai shi aljanna ba amma ba dole azaba su zama iri ɗaya ba to yanzu wannan abin da yake nuna mana jama'a shine duk wanda ya mutu kafiri to ya gama yin asara shine koda a nan duniya yana yin halaye na kirki wanda irin halayen da ke jawo samun lada ne yanzu kaman sada zumunta da ciye da talakawa halaye ne masu kawo lada sosai a ciye da talakawa ina da gaskiya abubuwan alfanu sada zumunta na da gaske abin zai ce to ranar alkiyama amma idan baka da aslul imani to wani ya tafi haba'an manfura kuma yana nuna mana hadarin abin da mu musulmai muke a ciki na wani tunani mara kyau da yake yawo a cikin mu shine akwai musulmai wanda suke ganin aka samu wani kafiri yayin wani aikin kirki a duniya to bai cancance ya shiga azaba ba har in ya mutu za su dinga neman shi gafara har in ka nuna musu ba haka ba za su maka inkari kafiri ne amma mutumin kirki kafiri ne amma masanin wani ilimi yayin wata hidima ko wani philanthropy ne yayi sadaka yayi kyauta yayi sada zumunta an san shi da halaye na kirki in ya mutu sai ka ji musulmai suna neman shi gafara to wannan bata ne wannan bid'a ne ba daidai bane jama'a sannan kuma suna inkari game da dan me yasa za a ce ba za a bashi lada ba to wannan ai hukunci ne na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ba wanda yake yin inkari yana da imani ba kai saka wa Allah inkari ba sannan kuma Allah yana ba su ladan su Allah baya zalunta su ta ya Allah yake ba su ladan su malamai sun bayyana cewa Allah yana mayarwa da kowa ladan aikin da yayi na alkhairi Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala kuma yake ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ba ma tozata da aikin duk wanda ya aiki nagari to idan kai mumini ne wannan aiki nagari sai Allah ya baka ladan shi a duniya da lahira ko kuma ya taskace maka shi a lahira kadai idan kafiri ne sai Allah ya bashi ladan a duniya kawai ta hanyar ko dai Allah ya bashi daukaka ta dukiya ko shahara ta suna ko soyayya a cikin mazowa harkarsa wani dan kwalla ne ya shahara cewa yana sadaka yana kyauta ya bude asibiti yayi kaza sai ga ya da farin jini ko ana kaunar shi to wannan shine ladan shi wani malamin kimiyya ne ya gano wani magani da yake taimakon mutane ana maganin kansa ana kaza ana kaza sai da duniya a ji labarin shi sai a bashi Nobel Prize sa sunan shi a cikin wani ne scientist book of kaza ta yi da shekara 1000 ana citing sunan shi ana daukaka shi ana daraja shi a sa wata jami'a sunan shi a sa wata cibiyar bincike sunan shi to wannan shine ladan shi Allah ya bashi ladan shi shine wannan shi zaka ga yanzu ana fadan su Socrates kenan Aristotle wane ne Ferdinand de Saussure wane ne Karl Marx duk ana kiran sunayen su Arnaga sunan iri daban-daban fatattu ne na nuna wa sarki amma yanzu Allah bai bore sunayen su ba to watakila wannan shine ladan aikin da suka yi wanda yake ya amfani bayin Allah a duniya amma amfanuwa ta lahira wanda ita ce Allah yake bayarwa daga abin da ya tanada to Allah ya tanada mu mumine ne kadai bazai ba kafiri ba ya alƙawarin bazai ba kafiri ba naka babu da kafiri yake ga wannan ni'ima Allah ya tsare mu daga kafirci malam yace wa ammu awiya qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يقتل المؤمن متعمدا او الرجل يموت كافرا النبي صلى الله عليه وسلم اسكي wannan hadisi daga Mu'adh dan Jabal sorry daga Mu'awiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu dhanbin dukkanin wani zinubi asa Allah an yaghfirahu in Allah ya so sai ya gafarta wannan zinubi illa ar-rajul in banda mutumin da yaqtulul mu'mina muta'ammidan zai kashe mumine da gangan awir rajulu ko kuma mutumin da ya mutu kafira ya mutu yana kafiri to waɗannan biyu wannan zulmai guda biyu Allah baya gafarta su wannan hadisi ne sahihi al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin al-Kubra da kuma a cikin as-Sunan al-Mustafa yana nuni zuwa ga hadarin waɗannan zulmai guda biyu kashe mumine kamar da wannan hadisi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato a rugurguza Ka'aba a wurin Allah yafi sauki fiye da a zubar da jinin mumini kwaya ɗaya ba da haƙƙi ba a cikin riwayar Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na kai na kawo ina ta roƙon Allah ya muna alfarma ya yafe wanda ya kisan kai Allah ya ce babu wannan alfarma wanda da ya kisan kai to dan wuta ne shi sa Allah yake faɗa ƙarara wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wanda duk ya kashe mumini da gangan to jahannama ce makomarsa khalidan fiha zai dawwama a cikin ta wala anahu Allah Allah ya tsine mishi wada lahu jahannam ko wa sa'at masira kuma Allah ya tanada mishi wutar jahannama kuma ta munana a wajen mazauni wannan shine laifin mutumin da zai sa makani ya kashe mumini bai je bai gani ba da haka jama'a muke yi wannan abu muke yi jinin musulmi ka kiyaye duk abin da zai kai ka taba jinin wani masu kisan kai masu fashi da makami masu ainihin wato kidnappers su tsoron Allah su daina wannan suna dibo kansu zinubai ne ba dan gangani ba haka nan wanda zai kashe wani dan yayi tsafi da namun jikinsa ko ya kashe wani dan an bashi kudi hide killer an bashi kudi bai sallafin da wancan yi ba zai kashe shi dan siyasa ko malami ko abokin hamayya da wanda zai kashe wani akan rigima akan budurwa ko ta kashe wata akan rigima akan miji ko rigima akan siyasa da akwatin zabe da dai wasu dalilai ma marasa daraja wanda ba su kai sun kawo ba kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa karshen duniya za a samu yawaitar zuban jini shine abin da muke gani yanzu wa yakthurul haraj Annabi yake cewa har a wayi gari mutum ya kashe wani ba tare da ya san laifin da wancan ya mishi ba shi ma wanda aka kashe bai san laifin da yi ba ma'ana babu motive ai kaga masu bincike na kisan kai da sun zo suka fara duba menene motive menene dalilin kisa sai a nemi motive a rasa haka kawai mutum ya kashe wani ko ya sa mai guba abinci ya ci ko ya hada kai da wasu azzalimai su zo gida su kashe shi gashi ne da abubuwa dama da muke gani irin yanzu dinnan to waɗannan ayyuka ne wanda za su kai mutum wuta kuma ya dawwama a wuta Allah ya tsare mu sannan da mutumin da ya mutu kafin dai musulunta ba wannan dama abu ne sananne to akwai wasu hadisai da suke nuna iyakar kafiri din ne wancan ba kafirci bane kamar da kuma ayoyi suka zo da wasu hadisai da suke nuna zuwa ga Allah yana gafarta dukkan wani zunubi in ba shirka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafartawa baya gafartawa an yi shirka amma yana gafartawa koma bayan haka ga wanda ainihin wato Allah ya so ya gafarta mushi Allah ka samu suka ga gafarta musu to kaga yanzu wannan ayar kamar ta kebance cewa shirka ne kadai ba a gafartawa to ya zami da wannan da yace zai shiga wuta shi wanda yayi kisan kai kuma shi ma ya dawama wasu malamai suna ganin wannan yanzu kari ne akan wancan kari ne akan shirka din can da haka ya zama yanzu guda biyu kenan waccan ayata kebance shirka wannan hadisin ya kebance shirka ya kara da kisan kai haka wasu malamai suke gani da haka abun ba mai sauki bane jama'a Ibnu Abbas kuma ne ce fatawar cikin sahabbai cewa duk wanda yake kisan kai ya mutu bai tuba ba ya mutu dan wuta zai je ya gamu da Allah wasu malamai ko suna ganin a'a wannan an tsananta ne wato wa'idi ne mai tsanani saboda abin da ke cikin kisan kai na tsananin zunubi saboda abin da ke cikin kisan kai na tsananin zunubi jama'a domin duk wanda yake kisan kai yana daukan zunubi ba dan kankani ba kaga dai zaka dauki alhakin shi wanda ka kashe din sannan ka yi wa Allah sabo ka kashe ran da Allah ya haramta a kashe sannan ka dauki alhakin masoyansa da iyalan shi da jama'arsa yana da yaya yana da iyalan yana da sirikai yana da masoya duk ka cutar da su sannan kuma ka yada mummunar barna a bayan kasa shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min nafsin maqtulatin illa kana ala ibn adamil awwal wizruha babu wani kisan kai da za a yi sai ya zama wancan dan gidan Annabi Adam na farko da ya fara kisa yana da zunubi saboda shi ya fara yin kisa a duniya laifin kisa shi ya fara yin shi to haka duk wani wanda ya laifin kisa to yana daukan wannan zunubi irin wannan ne na yada barna da haka kuma masu yada labarin an yi kisa ba dan wata maslaha ba dan kawai ya zama abinda za a yada a kara firgita mutane su ma sa daukan zunubi na yada wannan barna kuma a lokacin da ake ba da labarin ai ga wata kishiya ta kona wata kishiya ko ga wata ta sa wata guba ko ga wani miji matar shi an mata auren dole ta sa mai guba dan wake ya ci ya mutu to akwai wanda su ji labarin su ma sun koya kenan daga nan sun koya a ce okay da an mata auren dole ta dangana ta hakura to da san mafita da wani ya kwace mai budurwa ya hakura ce ashe za a yi kisa akan haka shikenan sai shi kawai zama mashuka zaka yada irin wannan labaran bai da amfani sai Allah yake cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli amma kaga yanzu Allah Allah muke mai yada irin wannan labaran Allah Allah muke kowa ya fada yayi posting yayi tweeting a sa a BBC a sa a ina ne kuma a ci gaba da abin nan din sa trending har sai kowa ya ji labari Allah shi kyauta wannan kenan sai malam yace babu hatta yaqulu la ilaha illallah babin da ke bayani akan a yake su har sai sun faɗi la ilaha illallah an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah wana hadisi daga sahabi Abdullah dan Umar radiyallahu anhu wanda ya faru ne a kissar lokacin da sayyidina Abubakar yace zai yaki masu hana zakka sai Umar yake ce mishi ya zaka yake su bayan suna fadan kalmar shahada sai ya bashi wannan labarin cewa ai ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake fada da haka Abdullah dan Umar shi ma ya ruwaito ne a karkashin wannan magana yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace umirtu an uqatila an-nasa an umurce ni na yaki mutane hatta yashhadu alla ilaha illallah har sai sun shaida cewa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah sai sun shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne wa yuqimus sala kuma su tsaya da sallah wa yutuz zakah su ba da zakka fa idza fa'alu dhalika in suka aikata haka asamu minni dima'ahum wa amwaluhum za su kiyaye jininsu da dukiyarsu ba za a taba jininsu ko dukiyarsu ba illa bihaqqil islami sai wanda ya taba wata doka ta musulunci wacce ta bada dama a taba jininsa ko ransa wa hisabuhum 'ala Allah sakamakon su na ga Allah in dai sun yi imani a zahiri suna sallah suna zakka to komai da suke cike cikin zuciyarsu wanda yana komawa ga Allah wannan hadisi ne da Bukhari da Muslim suka ruwaito shi yana nuni zuwa ga cewa la ilaha illallah tana tsare dukiya da mutuncin mutum da rayuwarsa sannan kuma tsayi da sallah da zakka suna daga cikin mafiya muhimmancin ayyuka a can an ambaci sallah da azumi nan kuma aka ambaci sallah da zakka to me bambanci a can an ambaci ayyuka ne na jiki nan kuma sai aka ambaci aiki daya da ke wakiltar ayyukan jiki da aiki daya da ke wakiltar ayyukan dukiya wanda kuma dama Allah ya saba hada su aqimu salata wa atu zakka ku tsayi da sallah ku ba da zakka shine ma'anan hada su anan da aka ambace su kowanne na wakiltar nau'i daya to me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi an uqatila an-nasa ma'ana ne gwagwarmaya da mutane nayi musu wa'azi nayi musu gargadi idan sun ji sun bi shikenan idan ma basu ji ba basu bi ba amma basu hana a fada ba basu hana masu bi su bi ba to ba za a yake su kamar yadda malamai suka hada hadisai da dama suka tabbatar da Ibn Taymiyyah yayin wannan magana a cikin Majmu'ul Fatawa haka Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad idan suka ce ba za a fada ba ko ba za su bi ba ko ba za su hana masu bi su bi ba ko ba za su hana a fadi ba za su bari a fadi ba to sannan shine wannan zai halasta a auka musu da yaki da sharuɗa sanannu game da yaki babu zamanin ladhi la yuqbalu fihi al-iman babin da ke bayani akan wani zamani wanda zai zo wanda a wannan zamani ba za a karɓi imani ba idan mutum ya makara bai yi imani ba har wannan zamani da za a ambata yayi to imanin shi ba zai mishi amfani ba an abi hurairata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira Allah ya kara masa da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salafun idza kharajna abubuwa guda uku idza kharajna ai idza zaharna idan suka bayyana la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl annabi sallallahu alaihi wasallam ya iktibasi daga ayat alqur'ani cewa idan wasu abubuwa guda uku suka bayyana to wanda bai riga yayi imani ba imani a lokacin ba zai mishi amfani ba au kasabat fi imaniha khaira da kuma wanda yayi imani amma bai aikata wani abin arziki a cikin imanin ba to shi ma a lokacin imanin ba zai mishi amfani ba kokarin ya ce bari yanzu ya fara aikata aikin alkhairi ba zai mishi amfani ba ya makara su waye wannan abubuwan guda uku tulu'ush shamsi min maghribiha fitowar rana daga yammacinta daga mafadarta a cikin hadisin Abu Dharr daga cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Dharr ka san me yake faruwa da ainihin wato rana da take wucewa kullun ta dawo yace Allahu wa rasuluhu alam yace to ka ganta nan kullun tana fitowa ne taje idan ta fadi sai ta gaida Allah ta sujuda sai Allah ya ce mata an gaishe ki tashi ki koma sai ta sake gucewa ta sake fitowa ta gabas haka take diman da'iman wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kana walakin la tabqauna tasbihahu komai da ka gani yana bautawa Allah idan ta tashi tana tafiya tana dawowa tana tafiya tana dawowa ran da Allah subhanahu wataala zai sa a rufe kofar tuba idan rana ta je ta gaida Allah sai Allah ya ce mata tashi ki koma ta inda kika fito shine wa shagari sai a wayi gari rana ta fito ta yamma to daga nan shikenan bala'i yayi bala'i kenan al'amari ya riga ya gama rikice mu duk da yake rayuwa wannan lokacin Allah ka tsare mu na biyu wad dajjal da fitowar masihud dajjal ad-dajjal shine wannan kasurgumin kafiri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya yi wa sahabbai hadisi akan shi tsawon wuni tun bayan sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu tarihi da bayani akan dajjal har dare yayi sai dai ka gaji ka tashi ka je ka ci abinci ka je bayi ka ga mata ka ce bane ka je ka bacci ranar ka dawo annabi na ta hadisin shi a tashi ai sallah a dawo a ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce masahabbai da dajjal zai zo ina nan to da sai in ce duk ku tsaya zan muku maganin shi amma sanin dajjal zai zo ba na nan da haka ya ku al'umma ta idan dajjal zai zo kowa ya ta kanshi kowa sai zai tsira annabi sallallahu alaihi wasallama yake a dinga yin addu'a wanda ake a cikin tahiyya domin samun tsari daga dajjal idan ka mutu kafin yau zaka tsira daga bala'in shi idan kuma ya riske ka kana raye sai karanta mishi farkon suratul kafi ayoyi 10 alhamdulillah allazi anzala ala abdi kitaba wa lam yajal lahu iwaja zuwa aya 10 wacce addu'a kuma allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udhu bika min sharri fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min al-ma'thani wal maghrib akwai lafuzza wadanda ba wannan ba tana cikin binnan sahih al-bukhari da sunan ta imamu abu daud kan tasbutu sala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai wannan addu'a idan dujal yago zai kewaye duniya gabaki dayan ta kauye da birni babu inda ba zai shiga ba in banda makka da madina su din ma zai je ya tsaya a bakin gari ya kada gangashi ta dujal duka munafikai da kafirai da batattu wanda ke cikin wannan garuruwa sai su fito su buta wagashi ta dujal Allah ka tsare mu dujal Allah zai bashi izini ya tada mutane daga kabarin su ya mai da su kafirai Allah zai bashi izini ya tada uwa da uban mutum surar su a cikin surar su surar iyayen mutum amma shedanin aljanu ne sai su ce ma dan su kai imani da wannan shine Allahnka mutum ya zama yayi ridda da ka fitina ce da ba a taba ganin irin ta ba annabi ya ce za a tsawaita mishi wuni kaman tsawon kwana 40 wani wunin kaman tsawon mako guda wani wuni kaman tsawon kaza annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wannan magana sahabbai su a lokacin damuwar su ibadar sallah sai suka ce to ya za a yi sallah a wannan ranar tunda sallah rana ta fito ta yi zawali inuwa ta kai ta fadi shafaki ya buya lokutan sallah kenan ko to aka ce za a yi wuni guda ɗaya kamar tsawon kwana 40 ko kamar tsawon wata guda kaga kenan wata kila ranar kafin ta yi zawali to hala sai an yi kamar tsawon kwana 20 tun daga fito ta kafin ta yi zawali to ya za a yi da salloli sai annabi yake ce musu faqdiru laha qadara a dinga aunawa idan an yi sallar asuba awa nawa ake yi kafin ai azhar sai a kirga sai ai sallar azhar daga nan fa awa nawa ake ai al'asar sai ai sallar al'asar ba za a yi kula da ranar ba wannan shike nuna halaccin amfani da wata fasaha wadda ba wannan ta asali ba dan sanin lokaci haka malamai suka ce agogo kalanda da wane ne amma wanda ba so shine kada a yi itimadi akan ta arabu da asali ko mun gane amma babu lafiya amfani da ita wajen gane lokutan sallah da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawasa bai wannan jawabi ya ba su labarin cewa annabi Isa da ainihin mahdi su za su zo daga baya su kashe dajjal to wannan hakika ce haka take shi za alqadi iyad a cikin ikmalul mu'lim yake cewa hadhal hadithu ala zahiri wannan hadisin ma'anar shi a zahiri take inda ahlul hadith wal fiqhi والمتكلمين وسائر اهل السنه خلافا للباطنيه الذين تاولوا يتي ده اهل السنه دكانن اهل السنه ده دكانن اينهن واتو ahlul hadisi da malaman fiqh dukkanin sun tafi akan cewa wannan bayani da annabi ya faɗa haka yake duk masu cewa turawa sune dujal yajuju majuju sune mai sunan su yan china kaza shine kaza hanset shine dujal wannan duk maganganun jama'a na batiniya ba na malaman musulunci ba yanzu kuma yan boko suka are suka yafi to ba haka malaman musulunci suka fassara ba ko mu malaman musulunci su muka yadda da su da fassarar su da aka fassarar su ita muka yadda da ita kowa ya rike fassarar shi abu malaman musulunci sune suke da authority na su fassara waɗannan hadisai ina fata muna gane wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wadabatul ardi da kuma dabbatul ard wato dabba wacce za ta fito wa qala qawlu alaihim akhraja lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum inna an-nasa kanu bi'atina la yuqinu Allah yace idan al'amari ya tinkaro mutane za mu fito musu da wata dabba wadda ta dinga bayyana musu a halin su da suke ciki suwaye yan wuta suwaye yan aljanna akwai sabani akan wannan dabba naqatu salih din ce ko ba ita bace Allah da yace dabbatul ardi kuma annabi ma yace dabbatul ardi wata dabba a bayan kasa wannan hadisi game da muka ambata muslim ya fitar da shi da tirmidhi da ahmad wannan dabba za ta yi ta yawo a duniya ta yi abubuwa da sauransu to ita ma in ta fito idan waɗannan abubuwan guda uku suka fito shikenan duk wanda bai riga ya tuba daga zunubin shi ba kafin ranan duk wanda bai riga yayi imani ba wanda duk bai riga yayi aiki na kwarai ba shikenan lokaci ya kure yadda ka san jarabawa an riga an ba da lokaci idan lokacin karba yayi kai kuma sai lokacin ka fara tuno ideas the point da zaka saka ka makara sunan ka sori kawai ko ba zaka ce malamin ayi hakuri da Allah wallahi ni yanzu na fara tunowa ba a kara mu wasu mintuna a ai fa idza ja ajluhum la yasakhu satan wala yastaqdim ba za a jira ba babu jira ballantana ainihin wato a kara maka lokaci wannan hadisi yana nuni zuwa ga buƙatuwa zuwa ga gaggawa dan aikin alkhairi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard kowane musulmi ya gaggawa ya nemi gafarar ubangiji dan gargace kashanta kika ce ai ba yanzu bane ai ba zamanin bane ai ba komai bane to ai kai koda ba zamanin ka bane kai dai zaka mutaye kuma idan baka tuba ba har lokacin mutuwa kai zaka shiga wannan matsala inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karban tuban bawa matukar bai kai gargara ba ɗaya daga cikin fasarorin ashe koda ƙarshen duniya wannan da ake ambata bai ba to kai in mutuwar ka ta zo na ƙarshen duniyar yayi kuma in baka tuba ba kafin lokacin ka shiga matsala kai ba wanda duk sai san da ya ga mutuwa ne ta tinkaro shi gadan yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila irin na fir'auna kenan ko Allah ba zai karbi wannan imanin nashi ya kamata kai sauri ka tuba daga zanuban da kake yi da saban Allah da sakaci da zaluntar kanka da zaluntar bayin Allah ka tuba ka maiwa da bayin Allah hakokin su ka mai da kanka bawa na Allah mai bauta Allah ka samu ka gama lafiya dan baka san kusanci ko rashin kusancin ajalinka ba Allah ubangiji ya tsare mu Allah kuma ya samu gama lafiya Allah ya karba mana ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana zanuban mu lokaci ya ja kwarai da haka zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh